can write a note, you can't even post it. I don't wanna know who you're chilling with lately. Why you got the nerve? I don't even care about the lies. I leave your keys on the floor, hoping that you walk through that door. We go way back to before.
Da 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 da